Masu sauraron mu barkanku da dacewa da mu a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta bada sanarwar dakatar da ƴan wasan kwallo na kasashe guda biyu, daya dan kasar Salvador Eric Alessandro Rivera da aka gano ya sha kwayoyin kara guzari a wasan da kasar ta sa ta shirya a ranar 8 ga watan Satumba shekara 2021. Sai na biyu, Sabri Ali Muhammad dan kasar Djibouti da aka gano shi ma ya sha ababe masu kara karfin jiki da hukumar ta duniya ta kwallon kafa FIFA ta hana ayi amfani da su a lokacin da kasar sa ta buga wasan kwallon kafa a ranar 12 ga watan Nuwamba shekara 2021. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zargi ƴan wasan da sabawa kaidodi da ma ayoyin kundinta masu lambobi 6 da lamba 17 da suka hana shan wadansu su kalolin kwayoyi da ke kasancewa masu kara guzari. Tuni dai ƴan wasan suka shanye wani lokaci na takunkumin da hukumar ta kwallon kafa FIFA ta saka musu da zai kare a ranakun 5 ga watan Oktoba shekara 2025 da 11 ga watan Yulin shekara 2026. Hukumar ta kwallon kafa ta duniya FIFA ta ce wannan dakatarwa ya shafi wasannin kasa da kasa da na cikin gida da waɗanda ake a hukumce da ma na sada zumunci ta la'akari da aya mai lamba 30 ta dokokin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. A wani batun na kwallon kafa, ana tunanin cewa tauraron kwallon kafa na duniya kuma dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo, domin ya fice daga club din Manchester United wata kila zuwa club din Atletico Madrid na kasar Spain. Kungiyarsa ta Manchester United ta buda masa wata kafa. Kungiyar da ta Manchester United ta sha kashi so biyu a wasannin teburin Premier League na kasar Birtaniya. Hasalima kungiyar ba za ta buga wasannin wannan shekara ba ta bana ta Champions League ta club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai. Dama a baya-bayan nan manyan kungiyoyin kwallon kafa guda biyu na nahiyar Turai sun so su dauki dan wasan inda suka yi masa tayi mai tsoka, amma cewar da dan wasan yayi sai an bashi albashi na tsabar kudi euro har miliyan 45, abinda ya tsoratar da manyan kungiyoyin na Turai da suka janye daga dokar dan wasan cewa da Cristiano Ronaldo. A wasan cikin gurbi na mako na biyu na kakar kwallon kafa na Ingila, an tashi kunnan doki 1-1 tsakanin Liverpool da Crystal Palace. Yanzu haka dai kungiyar ta Liverpool tana matsayin ta 12 da maki 2, yayin da Crystal Palace ke matsayin ta 16 da maki 1 kawai. A ƙarshen wannan makon Liverpool za ta ziyarci Manchester United, yayin da Crystal Palace za ta ziyartar Aston Villa. Shi ko dan kwallon kafar nan dan kasar Faransa Benjamin Mendy da ke bugawa a gefen hauni na bayan kungiyar kwallon kafa ta kasar Birtaniya cewa da Man City da ke bayyana to ranar 10 ga watan Agusta a kotun Chester a arewacin Ingila, inda ake zargin sa da laifuka guda 8 da suka shafi fyaɗe. Hasalima abokin sa dan shekaru 41 a duniya mai suna Luis Saha Maciri, shi ma ana zargin sa da yin fyaɗe tsakanin na kun watan Yuli na shekara 2012 da Agusta shekara 2021, yayin da ababen da ake zargin Benjamin Mendy sun ka faru tsakanin watan Oktoba shekara 2018 zuwa Agusta shekara 2021. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.